Hakan ya biyo bayan wata ganawa da kungiyar kwadago ta shirya a ranar Alhamis 12 ga watan Janairu. Bayan tattaunawa goma da aka dinga yi tsakanin bangarori biyun amma ba a yi nasara ba. Kungiyar kwadagon da ta fara tattaunawa ta bukatar karin albashin kashi 60 cikin 100 yayin da kudirin farko na gwamnati shine kashi 18. Bayan jayayya da aka dinga tafkawa ne kungiyar ta yanke shawarar rage kashi 2 cikin 60 wato ya koma kashi 58. Jim kadan bayan yanke shawarar ne ministan aiki Bafuo Ewia ya ce an kare kashi 30 cikin 100 na albashi kuma hakan ya kawo ƙarshen jayayyen kashi 15 na tsadar rayuwa da aka yi ta shekara 2022. Ministan kuɗi Ken Ofori-Aka a taron ya lura cewa karin zai kawo cikas ga harkokin kuɗin ƙasar inda ya ce hakan zai yi tasiri a kasafin kuɗi amma muna da yakinin za mu inganta samar da ayyukan yi da kuma yarjejeniyar da muka yi da juna. Na ganin an samu zaman lafiya a ƙasar nan yayin da muke duba da kuɗaɗen toso da kuma matsalolin kwadago da dai makamantansu. Sai dai da jin wannan dai ga abinda ma'aikatan gwamnati a nan kasar Ghana suka dinga faɗa.
Sunana Yusuf Hamza wakili a mu ma'aikatan gwamnati dai mun nemi a ba mu 60% ne. Mu su junior staffs ne ke aikin yi ma gwamnati nan. In ka duba kuɗin da ake biyan mu da 30% da aka kara ne shi gaba wani kuɗi bane amma shi manager director supervisor sunan in ka duba kudin su da 30% zaka kare ne sai kuma su sun ke sama amma mu yan kasan na ko 100% ka kara fa mu bai muna komi ba mu ganin komi.
Sunana Malam Isa Al-Mudarris a matsayina na ma'aikacin gwamnati a yanzu halin da muke ciki kai ka ciyar da iyalinka mutane 5 har wata ya mutu jan aiki ne wanga lokaci duk da kacin muna aikin gwamnati ne shi wannan albashin da aka ce an kara amma wannan kari sam ba je biya mana bukata ba to dan yanzu haka za mu je wurin ayyukokin mu amma ba da farin ciki ba.
Sunana Muhammad Mahfuz Bashir dangane da kari kashi 30 cikin 100 akan kuɗin albashi da gwamnati ta yi abu ne mai kyau don yana taimaka mana mu ma'aikatan gwamnati a wurin taimakawa iyalan mu da kuma masu dogaro a gare mu amma dai gwamnati za ta iya yi mafi da haka da ta kara mana kashi 60. Ina faɗin haka ne saboda da mawuyacin hali da muka tsinci kawunan mu a ciki a wurin tsadar rayuwa.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana.